الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تثبت على الله تبارك وتعالى لكم لدينه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Litinin 15 ga watan Jumadal Akhira shekara ta 1433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 7 ga watan 5 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka samu gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi kafin darasi na yau ba laifi insha Allah ta'ala in tambayoyi suna iya gabata dan uwa yake cewa wacin haka ne cewa idan mutum ya mutu inda nauyin bashi a kansa Ubangiji ta'ala na biya masa bashi to shine yake cewa ina kuma ga abin da yake na zalunci shine kake nihi ko kamar kwace da sauransu to a farko dai ma maganar cewa Allah na biya ma bawa bashin da ake bin sa wannan magana tana buƙatar dalili tabbatacce alhali mu ko mu san ba wani dalili tabbatacce wanda ya nuna cewa mutumin da ya mutu da nauyin bashi Allah yana biya masa dan kasancewar kamar yanda hadisi ya inganta a cikin musnad na Abu Dawud ad-Dayalisi Allah ya rinji kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa wato laifi guda uku ne akwai laifin da kwata-kwata Ubangiji tabaraka wa ta'ala bai ya gafarta ma bawansa idan ya same shi da irin wannan laifi akwai laifi wanda Ubangiji ta'ala kuma ke yafewa laifi na uku shine laifin da Ubangiji ta'ala baya bari mai haƙƙi sai ya fitar masa da haƙƙinsa laifi na farko wanda Ubangiji ta'ala bai ya gafarta ma bawa idan ya same shi da shi wato ita ce shirka duk mutumin da ya mutu halin yana mushriki alƙawari ne na Ubangiji tabaraka ta'ala ba zai yafe masa ba kamar yadda ya tabbatar mana da nassi na Alƙur'ani inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kamar yanda yace innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar haka manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama dangane da abin da ya hakaito daga ubangijinsa hadisi ne al-Qudsi da dangane kyaukyawa ingantacce kamar yanda yake cikin sunan Tirmidhi ubangiji ta'ala da kansa yake cewa ya ibna adama innaka law ataitani bi qurabi al-ardi khataaya kuma da kita ne la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira to wannan shine laifi na farko wanda Ubangiji ta'ala bai ya gafarta ma bawa laifi na biyu wanda Allah ke gafarta ma bawansa amma idan ya so ya ga dama wato shine kenan haƙƙi abinda yake tsakaninka da shi ne ketare iyakarsa da kai idan Allah ya ga dama ya yafi maka in ya ga dama ya azabtar da kai gurgudan laifinka laifi na uku wanda Ubangiji ta'ala bai ya bari sai ya sadar ma mai haƙƙi haƙƙinsa shine abin da yake tsakankanin bayi ina daga cikin su kuma shine bashi an gane ku bashi idan ana bin ka bashi dole sai ka biya masu haƙƙi haƙƙinsu a ranar kiyama haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana a hadisi sahihi manzon Allah yake cewa la tu'addunnal huquqa ila ahliha na rantsi da ubangijin da ya halice ni lalle ne za ku mayar da hakukuwa ga masu su manzo Allah yace daidai da dabba marar kahu da mai kahu ta tunguje ta anan duniya manzo Allah yace a ranar kiyama sai an mata kahu ta ra mutun guzan da aka mata dan haka kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon musulunci ya ringa tsawatar da jama'a ta mu'minai dangane da musiba ta bashi wanda idan an kawo gawa an shimfide masa anan gaban masallacin shi domin ya fito yayi mata sallah idan manzon Allah ya fito kafin ya wuce gaba sai ya tambaya shin gawar nan akwai bashi a kanta idan aka ce masa akwai bashi manzon Allah sai ya ja da baya sai ya ce kuma dan gurin sallah ba zan masa ba har aka kai wata rana aka zo da wata gawa manzon Allah ya tambaya shin akwai bashi a kan gawar nan sahabai suka ce ya rasulullahi wasu kawai ɗan dalaluwa ne ake mun shi fa manzo Allah yace sallu ala sahibiku kuma dan uwan ku sallah Abu Qatada al-Ansari Allah ya kara masa yadda yace ya rasulullahi na dau nauyin biya masa wuce kai masa sallah to manzo Allah ya wuce yema wannan gawa sallah bayan an kwanika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haƙuri da Abu Qatada yace masa ka biya masa bashin yace a suka saki haduwa manzo Allah yace ka biya masa Abu Qatada yace kwarai ya rasulullah manzo Allah yace yanzu ya samu wurin kwanciya cikin kabarinsa saboda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya mutu da bashi akan shi duk wani matsayi da ya cancanta akai shi to ana dakatar da shi dole sai an sauke masa nauyin da yake kan shi don haka a ka'ida ta musulunci idan mutum ya mutu farkon abinda ake dauka daga cikin dukiyar shi abinda za a sayi likafani za a sayi itace da kudin rami da sauransu in har biya aiki bayan an fitar da shine mu'anu tajhiz dawainiya wato ta tattala shi domin a kai shi makomar shi idan aka hudda waɗannan kudade to abinda ya biyo baya sannan sai a tambaya akwai wanda yake bin shi bashi idan an samu jama'ar da suke bin shi bashi ko da dukiyar da ya mallaka gaba ɗaya za ta tafi akan biyan bashin shi dole za a biya masa sannan bayan an biya masa bashi abu na uku sai a tambaya yayi wasiya ko bai yi wasiya ba in yayi wasiya to wannan wasiya za a zartar da ita daga cikin ɗaya daga cikin kashi uku abin da ya mallaka na dukiya sannan bayan an zartar da wasiya abin da ya rage shine kuma na magada dan haka kasancewar maganar cewa in mutum ya mutu da nauyin bashi Allah yana biya masa wannan magana ban san ba wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka illa kasancewar akwai hadisi sahihi wannan a cikin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah duk mutumin da ya karbi dukiyar jama'a in ma ta hanyar bashi ko ta wata hanya ta mu'amala ta daban yana ni da nihin ya maida musu dukiyarsu to Ubangiji ta'ala zai taimaka masa ya maida wannan dukiya anan in a rayuwarka ta duniya Ubangiji ta'ala zai ma dalilin da zaka sauke nauyin akan ka in ku ka mutu akan wannan hali kana nihin ka biya mutane haƙƙinsu mutuwa ta sha makance tsakaninka da su to Ubangiji ta'ala zai iya gamsar da su a gobe kiyama ya canza musu wani abu wanda yake fiye da abin da ka amsa a wajensu amma duk wanda ya karbi dukiyar mutane da nihin halaka ta manzon Allah yace Ubangiji ta'ala sai ya halaka shi dukiyar ta balbalce kai baka amfana ba kuma ga haƙƙin jama'a akan ka ba komai ba kuma ya janyo haka illa mummunar niyya dan haka kasancewar lalle bashi abu ne wanda yake mai tsananin gaske wanda lalle dole sai mai haƙƙi ya yafi haƙƙin shi sannan zaka kubuta a wajen Ubangiji ta'ala amma matukar bai yafi ba to wannan kasancewar nauyi ne akan ka amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da jama'a ta mu'minai aka fara samun yalwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana da ya khutba manzo Allah yake cewa duk wanda ya mutu ya bar wata dukiya gona ko menene manzo Allah yace ta ita iyalinsa ce amma duk wanda ya mutu manzo Allah yace da nauyin bashi akan shi manzo Allah yace na dauke masa ni zambiya a wannan lokaci manzo Allah yace duk mutumin da ya mutu in dai ana bin shi bashi manzon Allah yace ni zan biya. To dan haka malamai suka ce idan mutum Allah ya masa rasuwa a tsarin hukuma ta musulunci, in ba shi da abin da zai biya ma, idan ba shi da abin da za a biya masa wannan bashi, to akan gwamnati yake, ita za ta dauka daga cikin baitul mali ta biya masa haƙƙi haƙƙin su. Wannan tsari na musulunci kenan, tsari na adalci. In mutum yana da sai a dauka a dukiyar shi a biya, in ba shi da abin da zai biya a cikin dukiyar shi, to hukuma ita za ta dauki nauyin biya masa wannan bashi. Wanda kasancewar tsarin kasar Saudiya har yau akan haka suke, kai ba ma bashi ba ko gobara kai gwamnati take maida maka duk abin da ya kone a cikin gidajenka da sauransu. In mutum ya yi wani kisan kai da sauran wasu abubuwa, misali kamar hadari, kisa wanda yake na kuskure, shi bai ya danginsa ba su abinda za a iya biyan diya, to gwamnati take dauka ta biya. Wannan daman shi ne tsari wanda yake na hukuma ta musulunci. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun dai tsaya karshen wato hadisi na uku, shi ne hadisin da Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, da Abdullahi ibn Amr ibn al-As da Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi haɗin gwiwa a wajen riwayarsa. Suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wailul lil aqabi minan nar, tsananin azaba na wuta a ranar kiyama ya tabbata ga ma'abuta digadigan da ba a kyautata wanke su a cikin arwalla ko kuma wanka. An gane ku? Kenan li ashabi a aqabi li ashabi zalika al aqab, cewa tsananin azaba na wuta a ranar kiyama ya tabbata ga ma'abuta wato digadigan da ba a kyautata wanke su. Nan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi misali da diddige, amma dan karka fahimci cewa abin ya takaita ga diddige, duk wata gaba da ya cancanta a wanke ta, idan baka kyautata wanke ta ba, kabar lam'a. Menene ake cewa lam'a? Kabar wani wuri ruwa bai shage shi ba, to sakamakon wannan wuri da kabari da wuta za a kona shi a ranar kiyama. Wanda sababin hadisin kamar yadda bayani ya gabata, Abdullahi ibn Amr ibn al-As Allah ya kara musu yadda ke cewa ta khallafa annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi safaratin safarnaha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dan samu jinkiri a cikin wani bulaguro da muka yi, ma'ana mu mun yo gaba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayan mu. Me za a yi sai lokacin la'asar ya yi? Sahabbai sai suka dan jira ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da su domin a yi sallah. To sai suka ga lokaci ya tafi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dan samu laci, me za su yi sai suka ringa gaugawa a wajen arwalla, ya kai kafa ba sa wanke ta kawai sai dai su ringa dan shashafawa. Manzon Allah da ya hango suna cikin irin wannan yanayi, fa'ala bi fa'ala sautahu fanada bi a'ala sauti, manzon Allah sai ya kiraye su da mafi daukakar murya sai ya ce wailul lil aqabi minan nar, manzon Allah ya ce tsananin azaba ta wuta ta tabbata ga ma'abuta digadigan da ba a kyautata wanke su a ranar kiyama. An gane ko? Lafazin aqab di jami'i ne na aqib, idan aka ce al-aqib shine karshe na koma menene, dan haka diddige ai shine karshen gangan jiki na dan adam, dan haka ake ce masa aqib. An gane ko? A wata riwaya wailul lil araqi minan nar, manzo Allah ya ce tsananin azaba na wuta ya tabbata wato ga kagara wanda ba a kyautata wanke ta, domin lafazin araqi jami'i ne na urqu. To kasancewar wannan hadisi dai kamar yadda bayani ya gabata na daga cikin darasan da zamu iya dauka a karkashin sa. Darasi na farko shine halaccin daukaka murya lokacin da kake karantar da jama'a ilimi, ko kuma lokacin da zaka ma jama'a wa'azi, to ana bukatar a daukaka murya. Idan an samu ɗaya daga cikin illolin nan guda biyu, imma kasancewar nisa da tazara tsakaninka da jama'ar da kake karantarwa, ko kuma kasancewar wato shine yawa, idan jama'a sun zamanto da yawa to anan abinda ake bukata mutun ya daukaka sautin sa lokacin da zaka karantar da su ilimi ko lokacin da zaka musu wa'azi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan ne yace chai wailul lil aqabi minan nar manzon Allah ya daukaka muryar sa don haka al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa babu yayi na musamman a cikin littafin sa ingantacce baban da ke bayani dangane da daukaka sauti a lokacin da ake karantar da jama'a ilimi wanda idan ka dau irin wancan zamani kasancewar akwai karanci na ci gaba dangane da hanyoyi waɗanda suke na sadarwa wanda idan ka je majalisi wanda yake na malaman hadisi akwai wanda ake kiran shi al-mustamli wanda shi yana kusa da malam idan malam ya fada shi kuma shi zai daga murya sai ya isar ma jama'a daga can shi ma wani sai ya daga murya ya isar ma jama'a saboda majalisi ne zaka samu mutane almajirai dubu da dubun ne to wannan shine ɗaya daga cikin dalilin da yake nuna mana halaccin daukaka murya a lokacin da ake karantar da jama'a ko kuma wa'azi amma kenan sai dai in bukata ta kai jama'a ga haka yawan jama'a ko kasancewar nisa tsakanin malami da su ɗaliba sannan kuma a gargashin hadisi za mu dau darasin shine wato maimaita zance kamar su uku karanci ne ka maimaita su biyu ko su uku amma menene manufa dan mutane su gane su fahimci inda aka sa gaba domin wannan kalima mai manzon Allah yace chai wailul lil aqabi minan nar sai dai maimaita su biyu ko su uku shine yace marrataini aw thalatha wanda irin wannan ya maimaito a cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar huduba ta ban kwana da manzon Allah yayi a nan Arafa lokacin da yace ma sahabbai ku san da cewa Ubangiji ta'ala zai tsida ku gobe kiyama ya muku tambaya dangane da ni cewa na isar da sakon sa ko ban isar ba ni za ku fada suka ce za mu ba Allah amsar cewa amanar da ya dora maka ka isar kai nasiha matukar nasiha manzon Allah ya daga ya zarshi sama yake cewa Allahumma hal ballagt Allahumma hal ballagt sai manzon Allah ya maimaita wannan kalima su uku menene manufar maimaitawa su uku domin su fahimci abin da ake nufi haka a cikin hadisin shi wanda yake cewa ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir qalu bala ya rasulullah qala al ishraku billah wa uququl walidain wa kana muttaki'an fajalasa fa qala ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur manzon Allah ya ringa maimaita wannan kalima menene manufar maimaitawa dan sahabbai su fahimci abin da aka sa gaba to dan haka wannan hadisi kenan na ɗaya daga cikin darasin da zamu iya dauka idan kai kalima mai matukar muhimmanci ana bukatar ka maimaita ta su biyu ko su uku domin jama'a su fahimci abin da ake ne sannan darasi na uku wanda zamu iya dauka a karkashin hadisin ashe wajibi ne duk abin da mutum ya jahilta na hukunci to wajibi ne a karantar da shi an gane ku karantar da jahili abinda ya jahilta na hukuncin addini wannan wajibi ne da duk wani abu wanda yake na asha idan mun ganshi kuma dole za mu canza in za mu iya canzawa da karfin mu canza idan ba za mu iya canzawa ba sai mu fada da halishi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan sahabbai da yake suna shafar wato dugadugansu manzon Allah yace wailul lil aqabi minan nar mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi anan ya nuna musu cewa ita kafa hukuncin ta shine wankewa ba shafa ba sannan kuma abinda suka jahilta ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da su kuma ya tsawatar da su dangane da irin wannan aiki na asha wanda darasi wanda yake na hudu kasancewar anan akwai halaccin daukaka murya lokacin da zaka yi inkarin wani abu wanda ya saba ma shari'a ba laifi zaka daukaka murya kai tsawa akan haka kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsawa ce anan yin musu sannan anan kuma za mu iya fahimtar cewa wato gabaƙuwa wanda ya zama wajibi a wanke su in ma a cikin arwalla ko a cikin wanka dole ne a hada su da ruwa gaba daya saboda anan kasancewar ya zo a wani sababi kasancewar lam'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani a kafar wani sahabi ya wanke kafar amma sai ya ga wani gurbi inda ruwa bai hada ba manzon Allah sai ya ce da shi wailul lil aqabi minan nar kamar yanda kuma ya tabbata Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya wuce da wasu mutane suna arwalla sai Abu Huraira yake ce musu asbi bulu wudu'a waylun lil aqabi minan nar, ku kyautata arwalla ku cika ta kamar yanda Allah ya umarce ku, domin manzon Allah ya ce da mu tsananin azaba na wuta ya tabbata ga ma'abuta dugadugan da ba a kyautata wankewa. Dan haka anan malamai suke cewa isbabul wudu'i wajib, cika arwalla wajibi ne, duk gabar da aka shar'anta wanke ta dole ka tsaya ka kyautata wanke ta, wanda kuma aka shar'anta shafa kamar kai kamar kunne ka tsaya ka shafe shi gaba ɗayan sa. Darasi wanda yake na shida, anan zamu gane cewa iya abin da yake wajibi dangane da kawahuwa shine wankewa ba shafa ba, domin duk mutumin da zai yi arwalla ya shafi kafarsa, wannan shafar kafa ba ta wadatarwa, dole sai ya wanke. Sabani ga malaman Shi'a su sun tafi akan cewa abin da yake wajibi a cikin arwalla dangane da kafa shine shafa, ba a wanke kafa. Dan haka dan Shi'a baya shafa ya wanke kafa, idan yayi arwalla bakin shi kawai, idan ya shafi kunne kafa sai dai ya shafe ta. An gane ko? Alhali kasancewar hadisai sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda suke nuna mana sifar arwalla ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanke kawahuwa, wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Amr ibn Abasa, Allah ya kara masa yadda, manzon Allah yake cewa thumma yagsilu qadamaihi kama amarahullah, mai arwalla sannan bayan ya shafi kansa ya shafi kunne, manzon Allah yace sai ya wanke kafafuwan shi kamar yanda Allah ya umarce shi. Kaga kenan wannan mai manzon Allah yake fassara mana ashe kafa wanke ta ake, kamar yanda can Allah yace faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum, sai yace wa arjulakum ila alkabain, ku wanke kafafuwan ku har zuwa idan sau, domin lafazin wa arjulakum ma'dufun ne ala wujuhakum, da Allah yace ku wanke fuskokin ku, sai yace kuma wamsahu bi wa aydiyakum ila almarafiqi, ku wanke hannuwan ku zuwa gwiwar hannu, sai yace wamsahu bi ru'usikum, ku shahi kawunan ku, sai yace kuma wa arjulakum. Kenan lafazin arjula anan an yi adafin shi ne akan aidiya, kamar yanda hannu anan Allah ya mana umarnin cewa mu wanke shi, to kawahuwa ma wanke su ake, tare da cewa akwai kira'a wanda take tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa arjulikum, sai suka dauki wa arjulikum ma'dufun ne ala ru'usi, da yace wamsahu bi ru'usikum, ku shahi kawunan ku, wa arjulikum, sai suka ce ku shahi kawahuwan ku har zuwa idan sau, tare da cewa malamai suka ce anan wasali kasa da aka malamu na an yi shi ne lil mujawara, saboda yayi makautaka ne, amma ba dan kasancewar iya abin da yake na a cikin arwalla cewa kafa shafa ake ba wankewa ba, tare da cewa ba a taba samun hadisi daidai da daya ko garibi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi arwalla ya shafi kafarsa, in dai ba kufi bace akwai ko sosai ce. Don haka Abdurrahman ibn Abi Layla, Allah ya ji kansa, yake cewa ajma'a ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ala ghasli alqadamaini, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su sun yi ijma'i akan wanke dugadugai ba shafa ba. Don haka amma tare da cewa a farko an samu daga Aliyu dan Abi Talib da Abdullahi dan Abbas da Anas dan Malik cewa sun tafi akan cewa kafa shafa ake ba wankewa ba, amma ya tabbata sun dawo daga kan wannan fada, dan haka ijma'i ne ya tabbata na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kasancewar anan kuma zamu gane cewa a wannan hadisi akwai hujja ga aqidar ahlus sunna wal jama'a, cewa a ranar kiyama iya abinda ake azautarwa ga bawa, ma'ana gangan jikin shi da rai, rai da gangan jiki su ne gaba ɗaya Ubangiji ta'ala yake azautar da su, kamar yanda anan yace waylul lil aqabi minan nar, sabani ga wasu wadanda suka tafi akan cewa ran shi kadai ake azautarwa, amma ba maganar gangan jiki. Kenan azaba ta lahira na shafar rai da gangan jiki, kamar yanda nan yace waylul lil aqabi minan nar. Sannan kuma anan na nuna mana cewa ashe takaitawa dangane da kyautata gaba wanke gaba kuwa na arwalla babban laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka, wanda ba abin da ke tankare wannan laifi illa tuba ga Ubangiji tabaraka wataala. Menene dalili anan? Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama barazana yayi ta azaba ta wuta akan diddigin da ba a kyautata wanke shi ko kuma mu ce duk gabar da ba a kyautata wanke ta a cikin aron Allah ko wanka sannan kuma wannan kasancewar na tabbatar mana cewa ashe duk mutumin da ya aikata a rayuwarsa ta duniya to a irin abin da ya shuka a kan shi zai samu sakamako a gobe kiyama in ya kyautata sakamakon sa kyautatawa hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan idan ko ya mugunta wal iyaz billahi sakamakon sa shine muguntawa kamar yanda Allah ya ce jazaa'u sayyi'ati sayyi'atu misluha qala al musannif rahimahullahu ta'ala al hadith ar rabi' an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتظر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضع فليستنشق واتو ابو هريرة الله يقرا مسا يدا وند دي ترجمة ستا غباتا الله يقرر يوسا شكرا تا خمسين دا بقوي دا هجر منظر الله صلى الله عليه وسلم ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa idza tawadda'a ahadukum idan dayan ku nani yin arwalla manzon Allah ya ce to fal yaj'al fi anfihi ma manzon Allah ya ce ya sanya ruwa a cikin hancin sa me ake nihi ya sanya ruwa a cikin hancin sa ma'ana ya shafi ruwa an gane ko kamar yanda a wancan lafazi yake cewa fali yastanshik bi man khiraihi min alma wato ya shaki ruwa wato da hancin sa shine ma'anar fali yaj'al fi anfihi ma anan karka fahimci cewa idza tawadda'a ahadukum in dayan ku yayi arwalla ya gama fali yaj'al fi anfihi ma ya sanya ruwa a cikin hancin shi ya shaka abinda ake nihi anan kenan idan yayi nihin arwalla ya fara manzo Allah yace to in shaki ruwa dide yake da fadar Allah subhanahu wataala fa idza qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaytanir rajim kaga anan ba sai ka gama karatun alqur'ani zaka ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim me Allah yake nihi da fa idza qara'ta alqur'ana ai fa idza aratta qira'ata alqur'an idan kayi nihin karanta alqur'ani Ubangiji ta'ala ya ce wannan fasta izu billahi minash shaitanir rajim ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to dan haka da yace nan idza tawadda'a ahadukum idan dayan ku yayi nihin arwalla ya fara manzon Allah ya ce fa li ja'al fi anfihi ma'a wato ya shaki ruwa da hancin sa sai ya ce thumma yantathir manzon Allah ya ce sannan kuma ya hatu ruwa lafazin liyaskansir wato kasancewar ma'ahuzin ne min al-intisar idan aka ce al-istinsar wato shine kenan daf'ul ma'i min al-anfi alladhi yastanshibuhu al-mutawaddi bin-nafsi wato izar da ruwa daga cikin hanci wanda ne arwalla ke shaka amma da menene zai izar da ruwan shine wato da numfashin sa an gane ku shine anan manzon Allah yace thumma liyantatir wato sannan ya hayatar da ruwa wa man istajmara falyutir manzon Allah yace duk wanda zai yi hoge manzon Allah yace to yayi mara me ake nihi da istajmara an ciro shi ne daga al-istijmar al-istijmar shine yin amfani da dutse domin gusar da najasa in ma bawali ko kuma bayan gari domin ma'akuzin ne min al-jimar idan aka ce al-jimar su ne wato tsakon kwali kenan al-istijmar yin amfani da dutse domin gusar da bawali ko kuma bayan gari shi ne na manzan Allah ya ce wa man istijmara duk wanda zai yi hoge daga cikin ku manzan Allah ya ce falyutir wato ya yi mara in ma daya ko kuma uku ko kuma biyar ko kuma bakwai idan dai ya tsarkake to fa lillahi alhamdu idan na farko bai tsarkake maka bawalin ko bayan gari to sai ka sanya na biyu kuma ka kara na uku idan na ukun bai tsarkake ba sai ka sanya na hudu, idan ka sanya na hudu sai ka biyo baya da na biyar, idan na biyar bai tsarkake ba sai ka biyo baya da na shida da na bakwai har akai lokacin da zaka tsarkaka kai ne iya abin da ake bukata kai mara domin gusar da najasa da irin wannan ibada ce. Shi ko Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana son abu wanda yake mara, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce. Ubangiji ta'ala mara ne, kuma yana son duk wani abu wanda yake mara. Idan aka ce mara a Hausa abin da ba shi da dan uwa, abin da yake daya daya shine. Sai ya ce wa idza staiqaza ahadukum min nawmi, wannan Allah ya ce idan ɗayan ku ya falka daga baccinsa, fal yaksil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalatha, wannan Allah ya ce ya wanke hannayensa su uku kafin shigar da su a cikin makayi. Kafin ka tsoma su a cikin makayi, manzon Allah ya ce to ka karkato ka wanke su su uku idan ka falka daga bacci. Menene illar? Sai manzon Allah ya ce fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu, domin ɗayan ku bai san ba ina hannun shi ya kwana. Lokacin da kana bacci baka san ba ina hannun ka ya kwana, saboda so da yawa zaka ga mai wannan bawa ya mutum ya yi bacci amma hannunsa in ma yana cikin wandansa ko yana cikin inani. Shine anan manzon Allah ya nuna cewa illar da ta sa aka ce ka wanke hannu so uku idan ka farka daga bacci kafin ka shigar da shi cikin makayi na ruwa. Manzon Allah ya ce domin ɗayan ku bai san ba inda hannun shi ya kwana. A wani lafazi na al-Imam Muslim, manzon Allah sai ya ce fal yastanshik bi min kharaihi min al-ma, wato ya shaki ruwa da hancinsa. Lafazin min kharai lafazi ne wanda yake musanna. Abinda ake nufi da min khar wato shine wato kofar hanci, an gane ku kenan. Wannan lafazi daidai yake da wancan fal yaj'al fi anfihi ma'an. A wani lafazi na daban manzon Allah yake cewa man tawadda, yace duk wanda ya fara arwalla daga cikin ku, manzon Allah yace fal yastanshik, wato ya shaki ruwa. To kasancewar wannan hadisi yana nuna mana kyawun shari'a ta musulunci da cikanta, yanda kasancewar duk wani bangare wanda ake bukatar a tsarkake ba bangaren da shari'a ta musulunci ta bar shi. Idan ka dauki wannan hadisi, duba abin da ya shafi fuska, da aka shar'anta mana ka wanke fuska, sai aka ce mana daidai da hancinka sai ka sanya ruwa ka shaka, domin duk wani abu wanda yake da datti ya fito. Bakinka aka ce sai ka yi aswaki ka kurkure, domin duk wani datti wanda yake ya fita. Sannan idan ka kalli wato mafitar nan taka guda biyu, abin da yake fita na bawali da bayan gari, sai aka ce abinda ake bukata a matsayinka na musulmi kafin ka tsaya gaban zatin Allah domin ganawa da shi, kai kokari ka tsaftace waɗannan muhalli biyu, wanda ma wajibi ne duk a lokacin da musulmi yayi bawali ko bayan gari, ko da ba a rawalla ba zai dole ya tsaftace wannan wurare. Don haka yace wa manistajmar fal yutir. Sannan kuma za mu ga anan cikar tsauta ta shari'a ta musulunci kasancewar idan ka falka daga bacci ba a bukatar ka durmi hannayenka a cikin makayi, dole sai ka wanke su so uku. Saboda me yasa? Takan iya yiwuwa kana cikin bacci hannunka ya lalumu muhalli wanda yake na najasa. To don haka kasancewar anan dai abinda muke so mu gane farko, abinda za mu iya dauka na darasi karkashin wannan hadisi, hanci da baki gaba daya ana lissafa su a jimillar fuska, da Allah ya ce mana faksilu wujuhakum, ku wanke fuskokinku. To hanci da baki suna daga cikin fuska, don haka malamai suka ce kurkure baki da shaka ruwa abu ne wanda yake na wajibi. An gane ku, wajibi ne a cikin arwalla, wanda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A cikin sunani Abi Dawud, manzon Allah yake cewa idan ɗayan ku zai yi arwalla, manzon Allah ya ce ya kurkure bakin sa ya shaka ruwa, wanda umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi, wanda umarnin kai tsaye kuma abin da yake fa'idantarwa wajibi. Tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa kurkure baki da shaka ruwa matsayinsa wato sunna ne, mustahabba ba wajibi bane, waɗanda suka tafi akan haka su ne jumhurin malamai, menene dalilin ku suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ga wani mazaunin kauye manzon Allah yace da shi tawadda kama amarka Allah kai arwalla kamar yanda Allah ya umarce ka suka ce anan ai kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shuya shi akan gani arwalla akan ayar Allah ya ambata a cikin suratul maida ya ayyuhal ladzina amanu idza kuntum ila salati fafsidu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn suka ce a cikin wannan aya kaga ba maganar kurkuren baki kuma ba maganar shakarwa dan haka suka ce kenan kurkure baki da shakarwa zamu dauke shi matsayin sunna ce mustahabba ba wajibi bane malaman suka ce ai fadar manzon Allah da yace tawabba kama amarka Allah al'umarni na ubangiji tabaraka wa ta'ala fadin sa ya wuce wannan aya na daga cikin umarni na ubangiji ta'ala ne Allah ya mana umarnin cewa mu yi biyayya ga manzon shi sallallahu alaihi wasallama akan duk abin da ya umarce mu da shi kaga anan kuma manzon Allah shi mana umarnin cewa idan za mu yi arwalla manzon Allah ya ce in mun fara arwalla mu kurkure bakin mu mu shagarwa sannan kuma duk sahabban da suka siffanta arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu ɗaya daga cikin su wanda ya rawaito cewa manzon Allah ya taba yin arwalla bi kurkure baki ba ko bi shagarwa ba gaba ɗaya duk wanda ya rawaito sai ya siffanta cewa manzon Allah ya kurkure bakinsa sannan kuma ya shagarwa to dan haka anan darasi na farko da zamu dauka hanci da baki wannan za a lissafa su daga cikin jimillar fuska yanda ya zama wajibi ka wanki tun daga matsarar gashin kai na al'ada zuwa karshen haba an gane ko haka nan daga kunnen ka na dama zuwa na hagun dole ne kasancewar shakarwa da kurkuren baki wannan dukan su yana daga cikin kenan wajibobi wadanda suke na arwalla sannan anan kuma zamu gane cewa sifar yanda ake hayatar da ruwa shine anan mai manzo Allah yake cewa fal yastansir ma'ana ya hayatar da ruwa shi kuma hayatar da ruwa shine mutum ya maido shi wato da lumfashin sa illa kasancewar al-Imam an-Nasa'i yayi babu na musamman cewa idan mutum zai sanya hannunsa to ya sanya hannu wanda yake na hagun ya tsuntsun shi sai ya dora akan hanci lokacin da zai hayatar da ruwan kamar yanda Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda wato aka rawaito hadisi ingantacce daga wajensa tare da cewa al-Imam Malik Allah ya ji kansa shi ya karhanta mutum ya hayatar da ruwa ba tare da ya tsura hannunsa na hagu akan hanci me yasa yace domin wannan ai kamantacce ne yana da dabba tare da cewa dai ba maganar karkar hanci amma abin da yafi indai zaka sanya hannu ka sanya hannun hagu kamar yanda Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda ya tabbatar mana darasi na uku anan yana daga cikin hikimomi dangane da shakarwa da hayatar da shi wato shine tsaftace duk wani datti wanda yake cikin hanci domin kasancewar ka samu jamar karanta alqur'ani kamar yanda ake bukata ka fitar da harufan sa saboda so da yawa majina in ta toshe hanci harafi yanda ya kamata a fitar da shi ba za ka iya fitar da shi ba domin kuma kasancewar hanci magudana ne wanda yake na numfashi kenan shi kuma in lumfashi baya fita da kyau bayan da za a yi karatun alqur'ani ya fita kamar yanda ake bukata dan haka hikima kenan dangane da shakarwa da hayatar shi domin kenan mutum ya tsaftace hancinsa domin harfa su fita kamar yanda ake bukata lokacin da zai karanta alqur'ani sannan kuma abu na biyu anan akwai kurin shaytani saboda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne ingantacce kamar yanda yake cikin sahihul bukhari manzon Allah yake cewa izasta yaqaba ahadukum fatawadda falyastanfir salata fa inna ash-shaytana yabitu ala khayshumi manzon Allah yace idan ɗayan ku ya falka daga bacci yayi nihin arwalla manzon Allah yace ya shaka ruwa su uku ya hatar rashi me yasa manzon Allah yace domin shaytani yana kwana akan karan hancin sa abinda ake nihi khayshum wato shine girin girtsi kenan wanda ya raba tsakanin kohohin hanci anan shaytani yake kwana to dan haka waɗannan hikimomi biyu sune hikimomin da aka shar'anta mana wato shine shakarwa da hatar shi kenan dan tsarkake magudanar lumfashi sannan kuma dan kure shaytani sannan darasi na hudu anan zamu gane cewa shi mutumin da zai yi tsarki an bashi zabi in ma yayi da dutse ko kuma yayi da ruwa domin anan manzon Allah ya ce wa manista jimara fal yutir duk wanda zai yi amfani da dutsi domin gusar da bawali ko bayan gari manzon Allah ya ce yayi mara dan haka kuma ba bambanci tsakanin yin amfani da dutsi ko kuma da ruwa tare da cewa malamai wasu sun tafi akan cewa ka sanya dutsi sannan ka biyo baya da ruwa ka hada su shine yafi amma hadisi bai inganta ba akan haka hadisin da ake rawaitowa game da wato mutanen Quba sannan anan darasi na biyar zamu gane cewa wanke hannuwa kafin shigar da su cikin makayi wannan wajibi ne domin umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi kafin ka shigar da hannuwanka cikin makayi idan ka falka daga bacci to wannan wajibi ne domin anan kasancewar manzon Allah ya nuna mana menene illar shine manzon Allah ya ce domin ɗayan ku bai san ba inda hannun shi ya kwana to anan kasancewar manzon Allah yake cewa fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu al-imam Ahmad sai ya kayyade cewa sai idan baccin dare ne ka tashi domin hakikanin albaytuta a yare wanda yake na larauci shine bacci wanda yake na dare dan haka shi a wajen al-imam Ahmad idan daga baccin rana ka tashi ba maganar ka wanke hannunka amma malamai da suka kalli illar suka ce wannan ai ba bambanci tsakanin bacci wanda yake na dare da wanda yake na rana saboda me yasa manzo Allah ya ce fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu domin ɗayan ku bai san ba inda hannun shi ya kwana takan iya yiwa kenan ya taba najasa an gane ku kenan tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana illar to wannan illa tana nuna cewa ashe ba ana kayyade mu bane cewa sai bacci na dare koda bacci ne wanda yake na rana idan mutum ya tashi to bayya halatta din zai yi arwallahi ya saka hannun shi cikin ruwa face sai ya wanke su uku sannan anan zamu gane cewa duk lokacin da zamu wanke na yasa to an so mu wanke ta so uku an gane ku karanci mu wanke na yasa so uku me yasa nan hawurin da ake zaton cewa fa hannunka ya tako na yasa ne aka ce ka wanke so uku to ina ga abin da kake da tabbaci cewa ga na yasa anan da yace fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu zato ne ake cewa takan iya yiwuwa lokacin da kake bacci hannunka ya yawuta a mahalli wanda yake na najasa kuma ya tabo ta dan haka sai aka ce ka wanke hannun su uku kafin ka shigar da shi a cikin makayi dan haka malamai suka ce min babu aula lokacin da kake da tabbacin cewa ga ya ka dafa najasa kinan abinda ake bukata a wanke su uku an gane ku sannan kuma anan zamu gane cewa mahalli wanda yake na istinja shine tsarki bawali ko bayan gari ashe rangwame ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa in ka sanya dutse ko abinda zai tsaya matsayin shi takarda ko wani haƙƙi wani ko wani ice da sauransu kasancewar wannan rangwame ne domin duk dutsen da zaka sa yayi kadan ya gusar da najisan nan gaba daya to amma sai aka mana rangwame in muka yi amfani da dutse zamu iya yin arwallah mu yi sallah sannan kuma wannan yana nuna mana ashe duk mutumin da yake da arwallah idan ya kwanta ya yi bacci idan ya tashi dole ne zai saki arwallah idan yana nufin sallah wannan bacci ne ya warware masa arwallah saboda me yasa mimi maza Allah ya ce chai izastai qaba ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi thalathan qabla an yudkhilahuma fil ina ma'ana ya wanke hannun shi so uku kafin ya shigar su a cikin makayi kenan wannan ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna cewa bacci yana daga cikin abubuwan da ke warware arwallah sannan wannan kuma yana nuna mana shar'ancin cewa in zamu yi amfani da dutse kenan shine mimara kamar yadda bayanin ya gabata sannan kuma anan malamai suka ce shigar da hannu a cikin makayin kafin ka wanke so uku baya nuna cewa wannan ruwa ya zama najasa saboda ka'ida sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka biyo baya sun yi ijma'in akan cewa ruwa ko mun kadai ko mun wato karancin sa tsarkakekke ne in najasa ta zubo a cikin shi sai idan ta canza masa ɗaya daga cikin sifofin sa guda uku in ma launi ko ɗanɗano ko kuma kanshi amma anan inda zaka tsoma hannuwanka to wannan baya nuna cewa ruwan ya zama najasa kamar yadda su wasu malamai suka tafi akan haka sannan wannan kuma yana nuna mana kyawun karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daure hukuncin tsakanin shi da menene hikima da yake cewa idan dayan ku ya falka daga baccin sa manzon Allah ya ce kada ya shigar da hannuwansa a cikin makayi face sai ya wanke su uku sai ya nuna mana menene hikimar sai ya ce fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu domin dayan ku bai san ba inda hannun shi ya kwana kenan da ya nuna mana hukuncin baya halatta idan ka falka daga bacci ka saka hannunka a cikin makayi face sai ka wanke su uku to kyawun karantarwa sai manzon Allah ya nuna mana menene hikimar sai ce domin dayan ku bai san ba inda hannun shi ya kwana a takaice ne wannan hadisi abin da yake karantar da mu shine kenan nau'i ne daga cikin nau'ika waɗanda suke da sarki a nan sarki kusan nawa muka samu mun samu sarki kamar kala biyu zuwa kala uku sarki na farko dai a nan kasancewar akwai tsaftace hanci a lokacin da mutum yake arwallaji shi da kurkurar baki sannan kuma sai ya nuna mana cewa a shi mahallin nan guda biyu inda bawali yake fita ko bayan gari kuma ga yanda ake tsaftace su idan mutum ya farka daga bacci bai ya halatta ya shigar da hannuwansa a cikin makayi sai ya wanke su sau uku wannan shine tsaftace su an gane ku الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yabulanna ahadukum kada dayan ku yayi bawali la anan nahiya ce ma'ana hani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke mana lafazin yabulanna ma'khuz ne min al-bawl shine yace la yabulanna ahadukum kada dayan ku yayi bawali filma idda'im a cikin ruwa wanda yake zaunanne me ake nihi da alma'u da'im sai manzon Allah ya zo da wata jumla domin ya karfafa mana kuma domin ya fito mana da abin hili sai ya ce allazi la yajri ruwan da bai gudana in kaji an ce alma'u da'im ko alma'u rakid wanda ke zauna gudai baya gudana kamar yanda kurama take gudana tare da cewa wasu malamai suna bambanta tsakankanin alma'u rakid da alma'u da'im idan aka ce alma'u da'im ruwa wanda yake tare a gu daya baya gudana amma fa babu wani ruwa da yake bubugowa daga ƙasa wannan shine ake kira da wato alma'u rakid suka ce amma idan aka ce alma'u da'im ruwa wanda yake tare a gu daya amma yana bubugowa daga cikin ƙasa duka dai amma ta bangaren hukunci ɗaya suke shine manzon Allah yace thumma yaktasilu minhu sannan kuma yayi wanka da ruwa malamai suka ce anan labari ne manzon Allah yake badawa ai bai dace ba ga ɗayan ku ya zo yayi bawali a cikin ruwa wanda yake zaunanne bayan haka kuma yace kuma wanka zai yi da ruwa kenan anan kasancewar najasar da ya zuba kenan za ta dawo gangan jikinsa riwaya ta al-Imam Muslim manzon Allah sai yace la yaktasila ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub manzon Allah yace kada dayan ku yayi wanka a cikin ruwa wanda yake zaunanne halin yana da janaba tare da cewa a wata riwaya ana samu thumma yaktasilu fihi maimakon minhu an gane ko amma kowace riwaya tabbatacciya ce illa kasancewar ta fuskar ma'ana kuma sun sha bamban shi da yace thumma yaktasilu fihi kenan baya halatta kai bawali a cikin ruwa sannan kuma ka zo ka dirmiya a cikin ruwan ka ce wanka za ka yi minhu kenan baya halatta ka zo ka yi bawali a cikin ruwa sannan kuma ka zo ka ce wannan ruwa za ka ringa kulfa kana kamfata ka ce arwalla za ka yi da shi an gane ko kamar yanda aka tambaye Abu Huraira mutum ne ya zo bakin tauki yana da janaba zai yi wanka yaya zai shiga zai yi ko yaya zai Abu Huraira ya ce ya tanawul hu tanawula abinda za yi sai ya ringa dan kulhuwa yana yi ya dan tsaya a bakin wato tauki anan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hanin mu dangane da yin bawali a cikin ruwa wanda yake zaunanne an gane dan haka kuma bayan gari min babu aula saboda najasa ta bayan gari ta fi tsanani akan najasa ta bawali an ce kar ka yi bawali to kenan in kana da hankali kenan bayan gari min babu aula shine ma yafi dacewa a hana kai shi a cikin sa hani kuma anan abin da yake fa'idantarwa haramci haramun ne ga mai imani da Allah da ranar kiyama ruwa wanda yake zauna baya gudu kazo kai bawali a cikin shi ko kai bayan gari menene hikima dangane da hani anan shine dan karka najastar da wannan ruwa saboda kasancewar lokacin da zaka yi bawali tun zaka yi bayan gari zaka iya najastar da wannan ruwa haka lokacin da zaka yi wanka wanda yake na janaba zaka iya najastar da wannan ruwa kenan anan kasancewar don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kar ɗayan mu yayi bawali a cikin ruwa kenan wannan riwaya ta farko ne take nihi ta hana kai bawali ko kai bayan gari sannan kuma kazo kai wanka da ruwa wannan riwaya ta biyu ita kuma mai ta hana ta yi hanin yin wanka wanda yake na janaba a cikin ruwa wanda yake baya gudana kenan koda ba za ka yi bawali ba koda ba za ka yi bayan gari ba a cikin sa in wankan janaba ne bai ya halatta ka zo kai a ciki sannan anan kuma za mu gane cewa hani ne ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana dangane da duk abin da zai janyo cutarwa ga jama'a ta musulmi dangane da abin da suke amfana da shi da maslahar su ta rayuwa wannan haramun ne duk abin da za ka yi domin cutar da musulmi wannan haramun ne saboda haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana yin bawali ko bayan gari ko wanka na janaba a cikin ruwa wanda yake zaman ne sannan kasancewar anan kuma za mu gane cewa wannan hani dai kamar yanda magana mafi inganci matsayin shi wajibi wannan haramun ne kamar yanda su malaman malikiya iya abinda suka tafiya suka yi makaruhi ne amma iya abinda manzon Allah yake tabbatar mana haramci anan domin babu dalilin da ya sarrafa shi daga haramci zuwa karhanci dan haka kuma anan malamai suka ce ba bambanci tsakanin ruwa wanda yake kadan da ruwa wanda yake mai yawa in dai ruwa ne zaunanne komin yawan shi to wannan baya halatta komin yawan shi baya halatta anan malamai kuma sai suka yi ilhakin cewa da duk wasu wanke-wanke wanda za su janyo ruwa ya zamanto ya samu kazanta ya canza baya halatta a zo a ringa wanki ko wasu wanke-wanken kaya a bakin ruwan da baya gudana saboda me yasa za a canza wannan ruwa a cutar da jama'a ta musulmi kenan za su daina yin amfani da shi الحديث السادس والسابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب وله في حديث عبد الله بن المغفل وله في حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وأكثروه الثامنة بالتراب أبو هريرة الله يكرم سيداك يجي للي من ظن الله صلى الله عليه وسلم يجي إذا شرب الكلب في إناء أهلكم إذا كري شاون أبو شا أجكم مكاين لينكم manzon Allah yace fa ya gasiru sab'a ya wanke wannan makayi su bakwai lafazin al-kalb anan dai dabba ce wadda take sananna illa kasancewar bai takaita ba ga kare shi wannan malamai suka ce domin zaki zai iya shiga damusa za ta iya shiga da sauransu me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ma wato dan Abu Lahab wato munguwar addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya Allah ka saka masa kare ne daga cikin karnukanka a wannan lokaci ubangiji ta'ala ya saka masa zaki ya fatattaka shi dan haka anan malamai suke ganin cewa koda zaki yazo yayi lallabi koda musa a cikin makayi idan kana nihin yin amfani da wannan makayi bayan haka to bai halatta sai ka wanke shi so bakwai amma dai zahirin riwaya abinda take nunawa kari wanda take dabba ce wanda take sananna shine anan yace idan kare ya sha wani abin sha a cikin makayin ɗayan ku kenan anan makayi idan kana nihin yin aiki da shi nan gaba amma in baka nihin yin aiki da shi nan gaba to wannan ba laifi zaka iya jefar da shi amma kasancewar in ka san hawani zai iya dauka yayi amfani da shi to bai ya halatta dan kar ya cuta abinda ake bukata ka wanke shi so bakwai in yaso sannan ka yadda shine manzon Allah ya ce fal yaghsilhu sab'a ya wanke shi so bakwai riwaya ta al-Imam Muslim manzon Allah sai ya ce ulahun nabi turabi farkon na bakwai kin manzon Allah ya ce farko daga cikin bakwai kin manzon Allah ya ce ka sanya kasa an gane ku kenan wankewa ta farko sai a sanya kasa sannan sauran wankewar guda shida sannan kuma sai a sanya ruwa riwaya ta al-Imam Tirmidhi sai ya ce ulahunna aw ukhrahunna na farko ko kuma na karshe wasu malamai suka dauki au anan kokonto ne kenan in kokonto ne wannan riwaya ta al-Imam Muslim ta tabbatar mana cewa ashe a na farkon ne yake sanya kasa wasu malamai suka ce au anan zabi ne take badawa in ma ka sanya kasa a farko ko kuma ka sanya a na karshe wato riwaya ta Abdullah ibn Mughaffal manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza walagal kalbu fil ina'i idan kare yayi lallagi a cikin makayi lafazin walaga ma'khuzun ne min al-wuluq idan aka ce al-wuluq wato shine tsoma halshi na kare a cikin wani abin sha lokacin da yake sha domin shi kare yana shan abin sha da halshin sa shine ake kira da al-wuluq shine yace idza walagal kalbu fil ina'i idan kare yayi lallagi a cikin makayi manzon Allah yace fasiluhu sab'a ku wanke wannan makayi manzon Allah yace da wanke shi so bakwai sai yace wa afiruhu saminata bitura wato ku turmiza shi da kasa wato na takwas ita wannan riwaya sai ta kara cewa na takwas shine za a sanya kasa amma malamai suka ce wannan riwaya ce shaza iya abinda yake tabbatacce so bakwai ake wankewa kenan a farko a sanya kasa kamar yanda wace riwaya ta al-Imam Muslim wato ta tabbatar mana wannan kasancewar na nuna mana addinin musulunci ashe addini ne wanda yake na tsafta wanda aka gina shi akan tsafta kuma addini ne wanda aka gina shi akan kiwon lafiya an gane ku kiwon lafiya ta jama'a saboda kasancewar ka'ida anan malamai suka ce kamar yanda suka yi bincike suka ce wannan akwai mu'jiza daga cikin mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna gaskiyar manzancin shi da ingancin abin da yazo da shi domin likitanci wanda yake na yau ya tabbatar da cewa dangane da kare akwai wata najasa wanda take mai tsananin gaske wanda wannan najasa kuma a cikin miyansa take wanda kasancewar wannan miyau nashi kuma yana dauke da nau'i wanda yake na rashin lafiya kamar yanda Sheikh Ahmad Shakir a cikin ta'liqin da yema littafin Ihkamul Ahkam na Ibn Daqiqil Id wanda sharhi ne na Umdatul Ahkam wanda yake cewa binciken likitanci a yau ya tabbatar da cewa hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace a wanke makayin da kare ya sha abin sha so bakwai a sanya kasa yace malamai sun yi bincike cewa a cikin biyan hanjin kare akwai wata tsutsa akwai wasu tsutsutsi waɗanda suke kankana ne wanda galibi ido bai iya hango su wanda kowace tsutsa daya tana tsawon millimeter 4 iya abinda take tsawonta wanda kasancewar lokacin da yayi bayan gari kare idan yayi bayan gari to kwayayen wannan tsutsa suna fita a nan cikin bayan garin shi sannan kuma da addubran shi gashi wanda yake kewaye da addubran shi waɗannan kwayayen wannan tsutsa duk sai su dike a nan da sauran abin da yake na bayan gari wanda shi kuma al'ada kare idan yayi bayan gari harshen shi yake juya kan shi ya ringa lashe addubran shi wannan shine dabi'ar shi to idan ya lashe addubran shi wannan kwayaye wannan tsutsar sai su tsaya a bakin shi cikin miyan shi duk lokacin da yazo ya tsoma bakin shi a cikin wannan makayi waɗannan kwayaye sai su zuba a ciki dan adam yana yin amfani da wannan makayin dan haka manzon Allah sai ya ce kuma abin da yake ciki na abin sha din ma ruwa ko wani abu a wata riwaya manzon Allah ya ce a zubar da shi riwaya ce tabbatacciya manzon Allah ya ce fal yuriku kamar yanda yake cikin sunan Tirmidhi to kasancewar waɗannan kwayaye sai su zuba a cikin wannan makayi idan suka zuba a cikin wannan makayi idan dan adam yayi amfani da wannan makayi waɗannan ƙwayaye sai su zuba cikin cikin shi sai su kenkeshe idan suka kenkeshe tsutsotsin farkon abinda za su tilla a cikin gangan jikin shi shine za su tilla masa ɗiyan hanji sannan kuma kasancewar farkon abinda za su taba na lafiyar shi za su taba masa kwakwalwa sannan kuma za su taba masa zuciya sannan kuma salka wanda take tare jini a gangan jikin dan adam sai su je su yada a cikin ta suna aibuwa shikenan sai kaga mutun ya kamu da nau'i wanda yake na rashin lafiya wanda kuma a iya binciken da likitoci suka yi a wannan lokaci wannan cutar ba abin da yake gusar da ita illa kasa duk wani abu da zaka sa bai iya kashe wannan ƙwayayen wannan da wannan tsutsar illa kasa to dan haka kasancewar anan malamai suka ce sanya wani abu soso ko wani burushi baya tsayawa matsayin wannan kasa don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anan yace a sanya kasa ai ba dan babu wani abun wankewa a zamanin su ba amma yace a sanya kasa saboda me yasa akwai hikimar kasa ita ce take gusar da wannan cututtuka da duk wannan microbin da yake tare da shi to dan haka shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa duk lokacin da kare ya tsoma harshensa a cikin wani makayi ya sha abun sha manzo Allah yace in muna nihin ci gaba da yin amfani da makayin to bayya halatta sai mu wanke shi so uku saboda daukan matakai domin tsara lafiyar ka wannan wajibi ne dan haka wankewar dole za a dauke ta a matsayin wajibi domin umarni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi an gane ku sannan kuma anan sai mu gane sauran abin da yake ciki bayya halatta kai amfani da shi najasa ne dole za ka zubar da shi dan haka anan malamai suka ce sauran kare najasa ne duk abin da kare ya tsoma harshen shi to wannan najasa ne malaman malikiya suka ce anan wankewa da aka ce a wanke so bakwai saboda ibada ne amma in dan najasa ne suka ce wankewa ta farko zuwa biyu zuwa uku ma ai zai iya gusar da najasa malamai suka ce a kasancewar bakin kare najasa ne duk abin da ya tsoma harshe a cikin shi najasa ne saboda wancan lafazi wanda yake cikin wato sunan Tirmidhi manzo Allah ya ce duhuru ina'i ahadikum idza walaga fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna min turab manzo Allah ya ce sarkakar makayin ɗayan ku idan kare ya tsoma harshe a cikin sa manzo Allah ya ce ya wanke su bakwai inda ba najasa bane manzo Allah ya ce duhuru ina'i ahadikum ma'ana tsarkakar makayin ɗayan ku abinda zai tsarkake makayin ɗayan ku idan kare ya sha abin sha manzo Allah ya ce ya wanke su bakwai dan haka wannan lafazin duhur shi ya tabbatar da cewa sauran kare najasa ne wasu malamai suka ce to dan haka kasancewar ba ma bakin shi ba sauran gangan jikin shi kenan za a iya hada masa amma saboda lalacewa da wannan zaka ga wai mutum yana subbantar kare wanda kasancewar su da yawa mai sumbanta kare zai iya daukan wannan rashin lafiya saboda abun amiyan shi yake wanda daman dabi'a ce wadda take ta'arna saboda haka musulunci bai yarda da irin waɗannan abubuwa dan haka ma na kare ke kare musulunci bai yarda da shi ba kawai sai idan akwai bukata kare wanda yake na farauta ko kare wanda yake zai ringa raka dabobi wajen kiwo amma haka kawai mutum ya kama kare ya ajiye a gida wannan duka shari'a ba ta yarda ba dan haka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa duk mutumin da ya rike kare a kullun yana tauye masa wani yanki wanda yake na lada kuma mala'ikun rahama ba sa shi ba dan haka kuma bangaren najasar da umarni game da wankewa malamai suka ce ba bambanci tsakanin karen da aka bada izini a rika da wanda ma ba a bada izini ba duk hukuncin da yake ne wannan ma dai abin da yake tabbatar mana kenan nau'i ne wanda yake na tsarki kenan tsaftace makayi idan kare ya tsoma harshe ga ta hanyar zamu tsaftace shi shine mu wanke shi so bakwai wanda farko mu sanya kasa nan zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك